Dis-moi là. Je sais, guys. Yeah. In har ka san Messi a kullun kafa kan to dan uwa waye ka baye babu jini a jikin mu mala'iku muke da burin sa maye ya waye ba mu cin credit say eh mun murna wa pass ne ya haye a taye lafiya shi kallau he ain't on the ground nuts ya bare gida ne don mai sutura ba ya sare wa gaye wai ba su jin Hausa ka share hala ne rap da Hausa da sauki amma yin ta da kyau sai wane da wane what do you think I'm feeding you for don ku barbada akan abinci ne dakata mallan ai kuturun gurgu baya dinki eh yeah ya za a yi chidin ya lokacin dinkim see I lead in a the toes a libir chip your mama she when she fly I'm a wizard your mama she dish she fry I'm a kisser you know when it's up lizard
k we on top if not money do what we like cause we're not kade koma ya shigo hanya na san kade ba wani shige sai ni kade ai mata na shafa ni kaman man kade na isa na kai har na san kade ba yau na fara ba ai an dade so na hadu na hade na ci zai mata har san hade I'm sick amma taka wana lafiya so many bitches after me gani da sauri kaman gafiya to lyrical mafia mai harshen damo da kafiya in ka kuskura ka danna mun plato ni ne har safiya catch me ballin with BOC and my time is sa musu OC they tripping suna ta san samu shiga but sai sun sa YOMC mu muna kukan zaki su suna kukan shanu electric transformer babu mai taba mu K, not K, 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 K
kai. Do what we like cause we're not kai. Kai, 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 kai.
Rosary da charbi duk a wuyana, it's peace, nigga. I got a bigger dream than a Catholic nun who won the keys, sugar. The solar system in polar region is cold evicting. Your molars eating the cola, itching to mold a victim. Dungas kiana, did aji harmaya, dan pinogoro. I'm giving you trail, I'm a trailer video, knock up horo. Mark up the zoro, bana shiri da duweni my zoro. Domin taso, yimu ke cheating, cop and sapata roro. BLC and DJ AB stereo, when you be you a mono ba aya yin raski. I'm a rasta man bana bukata aski danda dana akai na yake kuma muna kai kamar kuliva da cin kwallon gore dole mu sa kai
kai kai kai ka kai kai na kai 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 na kai 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 ka kai kai na kai 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 na kai kai and my dust
na kai
we on top
na kai
if not money
na kai
do what we like cause we're not kai.
Kai,
kai,
kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai,